Ashirinmu na mata a wannan mako mun samu zantawa da wata nas malama Amina Bello wacce ta ba mu labarin irin gwagwarmayar da aka fuskanta kafin akai matsayin da ake kai a yanzu.
To ya bakoncin wa muka samu a dandalin namu.
Amina alayki assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Amina Bello Suleiman.
To malama Amina, ba mu labarin ki a takaice.
Ina attending Daura Special Primary School, Sri Government Girls Secondary School Yargaya, then School of Nursing, School of Nursing Kano, then School of Midwifery Kano.
Da ke ga secondary school da mai harkar lafiya kika yi sha'awan karanta?
Gaskiya tun ina yarinya. Ko an tambaye ni ma nakan bada ansa an ce gaskiya ni in life day I want to be a nurse.
Kina gama
ko daga gama secondary school din ma gaskiya zuciya ta dama ta bani je in school of nursing.
Kina science class kikai?
Yes.
Kina gama atake kika fara?
Gaskiya ba atake bane, dan sai ne wajen 3 years ina kusan 2 years ina apply sai a third year na samu admission saboda ban haƙura ba, ina da interest akai dai.
Ya akai baki samun admission?
Gaskiya then reason din is that governor da muke da shi lokacin ba a ba non indigenous admission sai in kana da uba a government yana aiki.
Ke ba yar Kano bace?
Gaskiya ne ba yar Kano bace.
Kuma kin ci jarabawan ki komai kin ci
amma komai na ci ina da shi ban samu ba gaskiya.
To ya akai aka samu?
Sai daga baya sai the third time aka bani shawara sai kai claiming indigenous za a baka. To being that day I was born and brought up here. Primary school ina komai, ko da dai ni my parents are not from Kano state. I at least duk da dai iyayena ba daga Kano suke ba, to ai ina da damar zan iya claiming tunda dai a Kano aka haife ni, sai na claiming sannan na samu a shekara.
To da kika samu kika shiga makarantar biki fuskanci wata matsala ba tunda abin da kike so kenan?
Matsalar farko dai da farko da na dan fuskanta shine kin san da yake kai baka taba yin hanyar lafiya ba. Matsalar farko wanda yake san kana shiga zaka ji kalmomi wanda baka saba da su ba. Dan farkon shiga na gaskiya sai da na tsorata. Kuma sai Allah ya haɗa mu da wasu a class din wanda irin sun yi School of Health Technology, sun yi School of Hygiene, kin ga su sun san waɗannan kalmomi.
Wasu kenan suka fara yin waɗannan
makarantu. Akwai wanda suka yi makarantun su eh.
Ke kawai daga
secondary. Ni daga secondary school ya gwa. To dan lokacin aka yi tambaya a class ma in aka sai in ga irin sun daga hannun da nan sun ba da ansa. Da na je ina wani malami complain nake ce mishi gaskiya ni fa anya ko zan iya, na ga wasu sun sani abin da baka
ba.
Sai ce ma a kan na damu. Ana gama introductory level kowa zai dare da su ma dan dai I used to be wet ne tun a can. Shikenan na samu karfin gwiwa.
To bayan kammalawa, ana kammalawa sai akai kaka?
Muna kammala karatu mun yi sa a lokacin gwamnati da ke kan
mulki
garaga lokacin ba shi da matsala, kina gama automatic employment sa a baki.
To da kika diploma ne ko degree?
Certificate.
To bayan kammalawa an ci gaba da karatu?
An ci gaba, na koma na yi midwifery 2009.
Kika yi midwifery?
Eh, na koma na yi midwifery. Na koma 2010. Ban ƙara wani karatu.
To bayan kin kammala yanzu ƙwarewar ki a ina ƙwarewar ki take?
Being a jantin da dai as a general nurse.
Eh.
Za ki iya ƙwarewa a ko'ina. Kin gane? Dole kina da general knowledge. Sai kuma da na koma na yi midwifery. To kin ga su karban haihuwa su waye gaskiya is my field kuma na fi son su ma ni.
To yanzu da kika cimma burinki a karatun da kike so ki a ranki kika yi, wani irin nasara kika samu?
Gaskiya alhamdulillah an samu nasara mai kyau ma.
Wani ne?
Akalla in dai ka san abin da kake yi. Dan ni yanzu da fara aiki kusan shekara 12 kenan. At least ina da gida, na sa in haya, ina da mota, banda taimakawa wasu ma da kake yi. Kin gane wasa? Yawwa.
To ai a fagen aiki an fuskanci kalubale?
Gaskiya kalubale ba sosai ba. Kalubalen da zaka iya cewa kana fuskanta a gurin aiki baya wuce a kawo maka patients ko wani a ce ba shi da haƙuri, kuma shi wannan mun san yadda muke dealing da su ba dan komai ba. Duk wanda kaga ya zo asibiti dama yana so ya ga an bashi attention ko ba haka ba. To kalubalen zaka ce kana fahimta, kana fuskanta, kana samun irin mutanen nan. To kai tunda kana da hikimar kuma an koya maka yadda zaka yi dealing da kowa, duk wanda kaga ya zo kaga yana yin masifa ko rashin lafiya ce sai shigo kuma ne can shi ne.
Amma ba ku da haƙuri.
Akan faɗa hakan. Amma wani lokaci ai ban gama baki wancan an san ba tukunna. Kin gane wanda zai zo miki bashi da lafiya dole zama zaka yi tsammanin. Zaka expecting ya yi maka fada ko kuma wani abu. To mu yanda ya kamata dama kuma yanda muke din yanda ya zo maka ba da ka zaka tare shi ba, sai ka kwantar masa da hankalinka da hankalin shi. In mutum ya zo maka da fada ba kai ma ba zaka bi shi ta fada ba. Yawwa. To kuma zancen ana cewa ba mu da haƙuri ba haka bane. Kuma banda haka ma ai kowa da irin nature din shi. Wani duk haƙurin shi mara lafiya yana sa shi ya gaza haƙurin. Kin gane? Sannan kuma wani irin kayi aiki ka gaji mara lafiya kuma su fahimci cewa a aikin nan akwai iya adadin patient da ya kamata nurse supposed ta gani ba. To misali kin ga 3 times number da ya kamata ki gani. Kin gane abun? To karfin ki ya kare kin gaji. Wannan kuma yazo ya ce sai ki mishi wannan abun. Dole wani lokaci hakurin wani yana iya karewa. Kin gane wasu amma gaskiya ba rashin hakuri bane.
To a takeice. Wani irin shawara zaki ba matasa musamman mata?
Gaskiya shawara da zan bayo mata akan ilimi. Ya kamata kowa ta tashi. In kina da ilimi na farko darajarki zai karma a gaban mijinki. A gaban jama'a kuma zaki samu aiki. Kin fi karfin matsalan yau da gobe ko ba haka ba? Yawwa.
To matalla malama Amina, da fatan matasa za su amfana da abin da aka yi. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.